club mixtape.
Super crazy.
My African sisters, though.
Okay, let's go.
It's a killer by DJ.
DJ Clutch. Hey.
That like we about to change the mood. Come about to jump over. We say they cook. It's about to change over. It's about to have a machine. We say they move to. Nina she got up. We not the fool. Air book. We got to take a raka.
She won't spend your money.
We got to turn a takari and turn
chi. She won't spend your money.
To Ghana and they not paka.
She won't chop my money. Hey.
Nina she got up. We not the fool. Air book. $200 na kashi ina maneji na je wajen mai suya ya yanka min da kabeji na loda katin dari na kira homie na bebeji ina ta fama magana shiru ashe ma beji network was poor as the rain was pouring babu wajen chillin ko ina na je boring sai bibi na je ringin ashe yarin yake calling ina amsawa sai ta ce min darling I need help please AB I need ya come pick me up and come with a car and don't forget to come with your ATM card magana ta da dadi muryan ta kaman waka ta su ba mun British English duk na bana rude na nemo kin dakin baba na anan take na bude na deba wasu kudi karkashin filo na ware jiki na sai rawa yake har na manta ma kuke wai ba ta cin tubo kuma ba ta shan gogo wai sai dai kop ita ba ta shan zobo ita ba ta hawa machine wai sai dai moto Nina she got up, we not that fool, air bobo. We got it like a rock.
She won't spend your money.
We got it on a takari and turanchi.
She won't spend your money.
To Ghana and they na paka.
She won't chop my money.
Hey. Nina she got up, we not that fool, air bobo. Nama na mota abuje banda niya nsaya. Gashi mota ndana tauka ba mai. Taku santa saya. Sena get na bumburu to ba my right. Sena saya. Na bude mishi tanki saya kara galantaya. Bayan nasa kamay. Sena kama hanya ba masan inda zani ba sai na buga mata waya wai ashe ma tana gida sai na ce ganin nan zuwa har da ce mai in yi sauri wai dan tana jin yunwa gidansu ba a tuwo gidansu ba a koko ba ta san menene kuli ba balle ma in ce rogo gashi ita ba ta girki abinci sai dai a siyo driver su yi tafiya sai ganin nan na iso daga gani na kawai ta daka wani tsalle ta rungume ni da karfi saura ka dan ma in balle yarinya nan fresh fuskanta babu kulle gashi ta ci kwalli ya malan jikinta har da lambe wai ba ta cin tubo kuma ba ta shan koko wai sai dai kofi ita ba ta shan zobo ita ba ta hawa machine wai sai dai moto nina shi ta uku na ɗauko ƴar boko ka ji ta kiraka
she won't spend your money
ka ji tana ta ƙaryan turanci
she won't spend your money
to gani nan dai na faka
she won't chop my money
hey. Nina shi ta uku
na ɗauko ƴar boko
haka na kai ta shopping mall ta maidanin dan dako dan ni kaina bana iya ƙirga kayan da na ɗauko yarinya ƴar boko ta maida ni kaman tom ƴan mata ƴan boko ku ji tsoron su kaman bomb mun fito shiga mota wai ita za ta tuka I know you were tired baby kuma can ka huta ta mun dadin baki ni kuma so ko sai na bata a tashin farko ta sama da yellow fever saboda haka police suka kai ni station suka kira babana suka ce mai yaran kana station ashe shi ma nema na yake to sai ka su a station the girl disappeared from the mess of situation da babana ya shigo ban ji ta da dadi ba na sha duka na wahala ban cikin hayyaci na wai sai na yi 2 weeks sannan za a yi bailin dina in kuma ma na fito za a kai ni rehab wai ba ta cin tubo kuma ba ta shan koko wai sai dai kofi ita ba ta shan zobo ita ba ta hawa machine wai sai dai moto nina shi ga uku na ɗauko ƴar boko ka ji ta kiraka
she won't spend your money
ka ji tana ta ƙaryan turanci
she won't spend your money
to gani nan dai na faka
she won't chop my money
hey.
Nina shi ga uku na ɗauko ƴar boko